أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشعب يرقى وتر ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة جبو دايا داري هدو دا أربعين دبني وان دي 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 بيو قى وتر شعبيو شكرة تدبو بيو دا عشرين ميلادية amma yanda muka saba haduwa a wannan babban masallaci na Jibuwis dake wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunnah littafi ne wallafar Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 14 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata malam yayi mana fadakarwa da ainihin nusantarwa da jan hankali da jan kunne game da gaggawar daukan abinda ba ka da dalili akan daukan sa ma'ana ba dukkan wanda ainihin wato yazo da wani abu ya kamata ka dauka ka kuma yi amfani da shi ta fuskar addini ba har sai ka san wannan mutum menene dalilin sa a ina ya dauko wannan magana kuma su wane ne magabatan sa akan ainihin wato wannan magana da ainihin wato ya fada domin al'amura sun cancanza al'amura sun rikirkice yanzu kafofin isar da sakonni na alkhairi da na sharri sun yawaita kuma sannan akwai rashin ainihin takatsantsan na maganganu da kowa ma yana iya fitowa ya faɗi abin da yake so kuma ya jingina kansa zuwa ga addini dan haka muna da ma'auni na daukan magana a addinance shine alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai musamman sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma tabi'ai da tabi'u tabi'in domin kamar yadda muka karanta waɗannan sune qurunul mufaddala sune karnuka guda uku mafiya falala da suka samu shaida daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ka fifita wata magana akan tasu kar ka dauki wani ra'ayi da ya sha bamban da nasu dan haka zaka iya salwanta ka kuma fada cikin wuta kamar yadda muka karanta Allah madaukakin sarki yake yi sannan malai yake cewa lalle ka kasance tare da waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima cikin annabawa da siddiqai da shuhada da salihai wanda tafarkin su shine tafarkin aljanna saba musu kuma wannan shine tafarkin gidan wuta Allah yake yi Allah madaukakin sarki yace lalle wannan shine tafarki na miƙaƙe ku bi shi kada ku bi wasu ƴan ƙananan tafarkai sai su raba ku da tafarkin Allah subhanahu wataala to a ƙarƙashin wannan gaba malam yana ta yi mana sharhi da bayani ainihin wato lokaci ya ci mana da haka zamu dauko daga gabar wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama daraba li hadha matalan hina ma khatta khatan mustaqima a shafi na 47 shafi na 47 a layi kuma na layi na biyar shafi na 47 layi na biyar nan wannan gaba za mu dauka insha Allah wannan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam daraba li hadha matalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya buga misali game da ainihin wato bin tafarkin Allah miƙaƙe ko kuma game da cewa tafarkin Allah miƙaƙe guda ɗaya ne sai dai kuma a jikinsa akwai masu ƙoƙarin jona wasu ƙananan hanyoyi ko ƙananan tafarkai zuwa ga wannan babban tafarki na Allah to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali hina ma khatta khatan lokacin da ya zana wani zane mustaqiman wanda bai yi kwana ba bai karkace ba miƙaƙe wa khatta haulahu khututan ukhra sannan a gefe gefen wannan dogon zanen kuma yayi wato wasu ƴan zanunnuka daban faqala lil khatt al mustaqim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada game da wannan zane wanda yake miƙaƙe yace hadha siratullah wannan shine tafarkin Allah wa qala lil khutut al ukhra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada wa ragowar zane zanen yace wa hadhihi subulun wadannan sune tafarkan wanda Allah ta'ala ya ja hankali da jan kunni akan su ala kulli sabilin akan kowane tafarki minha daga waɗannan ƙananan tafarkan wanda ba na Allah ɗin ba shaytanun akwai shaytani ko dai shaytanin mutane ko shaytanin aljani yad'un nasa ilaiha da yake ƙoƙarin kawar da mutane ya kiraye su zuwa ga wannan tafarki wanda ba shine na Allah ba wato duk lokacin da zaka karantar da mutane idan har karantarwar ta haɗu tare da nunawa a aikace karatun ya fufai an fufayin ta sa kayi bayani kuma in abun zai iya yiwa a nuna shi a nuna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan uslubi wannan salo wanda yana daga cikin salo mafi kyau wajen karantarwa ka faɗa da baki sannan ka nuna a aikace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana so mutane su fahimci wannan aya da Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan shine tafarkin Allah ku miƙaƙe ku bi shi wa la tattabi'u subula karkubu wasu ƴan tafarkai wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku daga tafarkin Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani dogon zane sahabbai suka gani lokacin da yayi wani zane mai tsawo wanda shi babu karkata ainihin a cikin sa sannan a jikin wannan dogon zanen sai kuma yayi wasu ƙananan zanuka ta dama wasu ƙanana ta hagu sai ya ce to wannan wanda bai yi kwana ba miƙaƙen nan shi za ku yi waɗannan ƴan ƙananan su ne waɗanda Allah ta'ala ya ja hankali cewa kar a bi su wannan sai nuna maka ashe duk wata kungiya da kake kallo wadda take jingina kanta zuwa ga musulunci kuma ba ta gaskiya ba to tana fadawa cikin wannan asubul din shi yasa dukkan kungiyoyi za ka kowace tana kokarin jingina kanta zuwa ga wancan babban channel din dan ta nuna cewa tana tare da babban channel din koda ka ce a zo abubuwan babban channel din sai su ce to ai babu komai reshe ne na wannan babban channel din to ga asali bai kamata abu reshe ba da haka tunda wannan Allah ta'ala ya yi bayani cewa za a samu wasu shaidanu na mutane ko shaidanu na aljanu waɗanda za su dinga ƙoƙarin batar da ainihin wato al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce to ga annabi kai sallallahu alaihi wasallam yayi wannan dogon zane ya ce to shi ne tafarkin Allah duk wani wanda aka zo wani tarago da aka ɗauka aka jogada shi da wannan babban tarago kar ka shiga idan ka shiga duk taragon da ka shiga ba wannan miƙaƙƙen taragon ba to wutar jahannama zai kai mutane wannan guda ɗaya shi kadai ne tallin tal wanda yake kai mutane zuwa gidan aljanna to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ta hanyar zane hadha mithalun wadihun wannan hadithin kuma imam an-nasa'i a cikin al-kubra ya ruwaito shi hadithi ne hasan a cikin wato sunan al-kubra mujalladi na 6 shafi na 343 haka imam ahmad mujalladi na 1 shafi na 435 haka imam ad-darimi ainihin wato hadisi na 202 ibn hibban hadisi na 6 da na 7 hadisin abdullahi dan mas'ud sannan ash-shaykh nasiruddin al-albani ya inganta cikin al-mishka a shafi na 166 to wannan hadisi wato mithalun misali ne da annabi ya bayar wadihun bayyananne wa yudabiquhu ma zakarahu ash-shaykh huna kuma yayi daidai da abinda imam al-barbahari ya ambata anan inda yace wa alam anna al-khuruja an al-tariq ala wajhayn amma ahaduhuma farajulun qad zalla an at-tariq wa huwa la yuridu illa al-khayr fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halikun wa rajulun aanada al-haqqa wa khalafa man kana qablahu min al-muttaqin fa huwa dhallun mudhillun shaytanun marid bi hadhihi al-umma haqiqun ala man arafahu an yuhaddira an-nasa min وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ قِصَّتَهُ لِئَلَّا يَقَعَ فِي بِدْعَتِهِ أَحَدٌ فَيَهْلِكَ وَتَن إِشَارَةٌ وَتُ wannan karatun malai ce ishara zuwa gare shi fa innal ladhi yakhruju bin nasi an as-siratil mustaqim domin duk mutumin da yake kokarin fitar da mutane daga tafarkin Allah mai kake ila subulil muhdathatil mubtada'a zuwa ga wayannan tafarkan kirkirarru na bid'a la yuridu lahumul khaira wallahi baya nufin mutane da alkhairi duk mutumin da zai zo da wata bid'a ta kishiyanci sunnar manzon Allah kuma ya dinga kiran mutane zuwa ga wannan hanyar ta bid'a wallahi baya nufin mutane da alkhairi ya kyala mutane akan ingantacciyar hanya hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wannan shine yake san mutane wanda kuma yake kokarin ingiza mutane zuwa ga wannan hanya shine wanda yake san alkhairi ga jama'a ba wanda zai zo ya kishiyanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya fito da wata hanya ko ya zo da wata dariƙa sabanin dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innama yuridu lahumul halak ba komai yake nufi da mutane ba face halaka wa huwa shaytanun kuma a hannu guda wannan mutun shaytan ne in mutun ne to shaytan ne yake cewa sawa'un kana min shayatinil jinn aw min shayatinil ins duk babu bambanci cikin shaytanun aljanu ne ko kuma cikin shaytanun mutane domin kowanne akwai shaytanu na mutane akwai kuma shaytanu na aljanu kuma kowanne fa fituka suke yi da kokari suke wajen su ga cewa sun sauke mutane daga tafarkin Allah sun lalata wa mutane aqida sun gurbata mutane addini sun hana su bin tatacciyar aqida da tatacciyar addini wannan aiki iri ɗaya ne da shedanin mutane da shedanin aljanu duk sun yi muwafaka wajen wannan ta'adi su haifar da fitina su kawo rikici su kawo ainihin wato damuwa ga addinin mutane na gaskiya sai yake cewa علينا ان نحذر من هذا واجبي ne akan mu an nahzara min hada mukiyayi irin wannan mutum ko mukiyayi irin wadannan mutanen ashadd min alhadar min alawwal ko kuma wajibi ne mukiyayi wannan mutum na biyu mafi tsananin kiyaya fiye da wancan na farko kun san ya ga ya mana cewa fitar da mutane daga tafarkin Allah yana daukan hanya guda biyu akwai ɗaya daga cikin mutumin da ya zame daga kan tafarki amma fa alheri yake nufi da mutane ma'ana mutum shi a kiyakkyawan zatansa da fahimtarsa a daidai yake tafiya kuma yake ta kiran mutane zuwa ga wannan hanyar kuma ba daidai bane to kaga shi tunda da alheri yake nufin mutane sai dai ya sauka daga kan hanya to shi wannan illarsa da dan sauki sama da mutumin da shi ya san ba daidai yake ba kuma yake kiran mutane akan ba daidai ba to shine sai malai yake cewa mu guji wancan wannan nabiyin mafi tsananin guda fiye da yanda muka guji wancan na farkon li'anna hadha domin shi wannan nabiyin muta'ammidun mai ganganci ne li idlalin nas dan batar da mutane shi ya san babu wani dalili a alqur'ani babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zai goyi bayan abin da yake kira mutane zuwa gare shi ya san babu ba shi da wani cikin magabata da ya tafi akan irin fahimtar shi ya san san zuciya ne da neman duniya da neman daukaka wannan yasa kawai ya tubure ya tsaya akan tafarkin da ba na gaskiya ba kuma yake kokarin neman magoya baya saboda hatta ƴan siyasa suna son su ga jama'a da haka su kuma duk inda suka ga mutum yana da jama'a ya tara jama'a to za a nemi kuri'ar wannan jama'a da haka zai dinga samun kuɗi dole duk lokacin da wani yake neman takara sai an je an gana da shi an juye masa ainihin wato kuɗi domin ya zamanto wayannan mutane su ne kamar hajinsa amma shi ya san tsakaninsa da muhallicinsa ba kan gaskiya yake kiran mutane fahum qawluhu wa huwa dhallun bale yace wannan batacce ne mudillun mai batar da mutane shaytanun shedan ne kuma shi maridun masharranci a cikin shedanin ma ai huwa dhallun bi nafsihi shi batacce ne a karan kansa wa mudillun li ghairi kuma mai kokarin batar da waninsa ne wa huwa shaytanun marid kuma shi shedan ne masharranci mutamarridun kangararre cikin shedanu din yuridu sarfan nas yana kokarin karkatar da mutane anit dari anis siratil mustaqim daga tafarkin Allah madidici qawlu haqiqun ala man arafa imam al-barbahari yace ya dace ga duk wanda ya san wannan mutum wani za ka ga
inda aka san shi an san ba mutumin kirki bane ba mutumin arziki bane lalatacce ne ba shi da wata kikkiawar ainihin wato sira ma'ana ba shi da wani kikkiawar tarihi a rayuwarsa ko tarihin gidansu ma sai ya bar inda aka san shi sai ya koma wani guri ya bayyana a zuwan mutumin kirki ya bayyana a zuwan malami ya dinga kokarin kiran mutane zuwa ga fata to shine sai malaiki ta ya dace ga duk wanda ya san wannan mutum an yi haddiran nasa min ya dinga tsawatar da mutane game da sharrinsa wayubayyana linnasi qissatahu kuma ya dinga bayyana wa mutane tarihi da labarin wannan mutum la'alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun dan kada wani ya fada cikin bid'ar da wannan mutum yake kira zuwa gare ta fa ya halika yaje ya halaka ai hadha alladhi kharaja 'anil haqq ai duk mutumin da ya fita daga gaskiya muta'ammidan da gangan kawai ya fice daga cikin gaskiya la yajuzu sukutu anhu wannan baya halatta ya masa shuru mutumin da aka san ya bar gaskiya da gangan ya san gaskiya ce amma ya bata mutum ne mai zunzurutun san zuciya to ba wajibi ne a yi wa mutane bayani baya halatta ya masa shuru bal yajibu an yukshafa amruhu wajibi ne a tona asirin al'amarinsa wayufdaha khizihu a bayyanar da kunyatarsa wanda cewa wannan abin da yake kira mutane bata ne ba gaskiya bane hatta ya hadarahu an-nasu har mutane su guje shi da an ji shi mutane su dinga gudarsa saboda ba mutum ne da yake nufin mutane da alkhairi ba wala yuqalu an-nasu ahrarun kada mu zamanto cikin masu cewa ai mutane kowa yana da yanci fir ra'ayi wajen ya faɗi ra'ayinsa hurriyatul kalima ai lokaci ne na albarkacin wato yancin fadar albarkacin baki ihtiramur ra'ayil akhar ai yana daga cikin wato abinda ake so wato girmama ra'ayin wani wanda ba naka ba kar mu zama cikin masu shiga cikin irin wannan rudin za ka ga wani lokacin aka zo sai a jirkita tunanin mutane in ka zo ma ka fiye yawan bayani sai a ce to ai gaskiya kowa da ra'ayinsa a kyala kowa ya tallata ra'ayinsa kuma kowa ma yana da albarka yana da yancin ya faɗa abin da yake so ya faɗa sannan kuma ai yana da kyau a dinga girmama ra'ayin wani kada mutum ya ce lalle sai ra'ayinsa dama mu ba mu da wani ra'ayi sai ra'ayin shari'a da haka dukkan ra'ayin da ba na shari'a ba mun ba ma tare da wannan ra'ayin in ya ci karo da na shari'a da haka maganar a girmama ra'ayin wani ba akan gaskiya ba akan bid'a a girmama ra'ayin wani ko a bawa wani dama ya dinga magana yana gurbatawa mutane aqida yana gurbatawa mutane addini yana korewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabiya to wannan maganar ayi shiru akan sa ba daidai bane kama yudandiluna bihi al'an kaman yanda suke ta gunaguni akan irin wannan a yau a wayannan yan zafin addini ne wannan mutum ya malamin ya cika zafi shi kawai ra'ayi sai ya zo ya ci sukar ra'ayin mutane to idan ra'ayi ba na gaskiya bane in ba aka yi shiru fa ba a ce wa mutane ga fahimta ta daidai ga ta kuskure to wata ta kuskuren wasu za su dauka ko saboda kusancinsu da wanda yake tallata kuskuren ko kuma saboda wanda yake tallata kuskuren la'alla ya bi mai tallata gaskiyar ma baki da fasaha da haka in za a saurare shi to nan da nan sai a karbi rudu a karbi shirme a karbi rubabban addini daga gare shi kuma a kyale addini na gaskiya daga wajen wanda yake da addini na gaskiya saboda ba shi da bakin magana ko saboda yayi shiru idan yayi shiru to wannan wanda yake ba akan daidai ba shi kuma ya zamanto yana ta magana to magana sa tunda ita ake ji shi za a ji a radio shi za a ji a mambari shi za a ji a masallaci yana rudu da hayaniya to dole ya dinga samun magoya baya dole a dinga samun mutane tare da shi to shi yasa dole kuma a fito ayi mutane bayani ya halika man halaka an bayyana dan duk wanda zai halaka ya zamanto ba wai ba a gamsar da shi da hujja ba shi ma kaman yanda mai kiran sai ya tafi akan san zuciya shi ma san zuciya ne to shi kuma san zuciya ba shi da magana sai addu'a na fata an gane amma wajibi ne a mutane bayani cewa kaza tsuwa ne ko wani da yake kiran mutane zuwa ga kaza ba daidai bane ga gaskiyar take a kawo mutane dalilai da hujjoji akan kuskuren wancan da kuma daidai din inda ake so mutane su tafi kama yudandinuna bihi al'an min ihtiramir ra'i kamar yanda zaka dinga jin ana yawan tsegungumi da gunaguni a yau min ihtiramir ra'i al'akhar nawai a girmama ra'ayin wani in wani shi ma yazo da ra'ayinsa shi ma ya mutum ne ya kamata a girmama ra'ayinsa fal mas'alatu laysat mas'alata ara mas'alar addini fa ba mas'ala bace ta ra'ayoyi bal ba wai ba abin nan jam'iyyun siyasa bane ballantana a ce kowa yazo ya baje kolinsa matsalar addini ba matsala bace ta wannan ya kawo ra'ayinsa wancan shi ma ya kawo nasa ra'ayin wancan ya kawo ra'ayinsa kuma a ce a kyale kasuwar ra'ayoyi a addini ta taya ba a addinin musulunci ba wai addini bane na ra'ayoyi almas'alatu mas'alatu ittiba matsalar addini matsala ce ta ga daidai a bita kawai ba magana cewa kyale kowa ya fada ra'ayinsa bane a magana ce ta mas'alatu ittiba wato matsala ce ta biyayya ga aya ga hadisi bisa fahimtar magabata abi nahnu qadara sama Allahu lana tariqan wadihan domin mu Allah madaukakin sarki ya zana mana tafarki wa bayyananne wa qala lana yace da mu siru alaihi ku tafi akan wannan tafarki ga titi nan Allah ta'ala ya fitar yayi mana bayanin sai ce kuma ku tafi akan wannan titi hina ma qala inda Allah ta'ala ya hutar da kowa ya hutar da titin kowa yace shi ga nasa titin yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ga titi na nan mi kakke ba kwana ba ku zanzabo ba ramuka ba kwarakwana a cikin sa wato ha titi ne mi kakke dodar fattabi'uhu ku bi shi ga titin Allah kuma ina wani titin wa zabi wala tattabi'u subula kuma Allah ta'ala ya maja kunne yace kar ku bi titin kowa ɗan ƙananan ƙananan titina kar a ce ma ga wata shugaba ga wani titinan shortcut kana yankewa za ka ganka a guri kaza wannan tafarkin komai daren dadewa kakka fike shi zaka yi ay fa ayyu shakhsin yaatina duk mutumin da yazo mana wa yuridu minna yake nufin mu da an nakhruja mu fita an hadha dari sirat an hadha sirat daga wannan tafarkin duk mutumin da yazo yake so ya mana wayo ya mana dadin baki ya sauke mu daga titin Allah daga godaban Allah madaukakin sarki fa innana awwalan abu na farko mu dai narfudu qawluhu zamu yi watsi da maganarsa ba zamu saurari maganarsa ba wa thaniyan nabiyyu kuma nubayyinu zamu ci gaba da bayani wa nuhadhdhiru an-nas zamu ci gaba da tsoratar da mutane minhu game da wannan mutum abu na farko dai ba za mu yi watsi da wannan tayin da ya mana na mu saki tafarkin Allah mu zo mu tafarkin sa sannan zamu ci gaba da wayar da kan mutane cewa ko wannan mutum tafarkin da yake kiran mutane wallahi ba tafarkin Allah bane wala yasquna as-sukutu anhu baya halatta mi shuru kaga ga mutum yana tabbatar da al'umma yana tabbatar da al'umma kuma a ce ai shuru ai shi ma dan kasa ne shi ma ai yana da yanci shi ma ai kaza kaza ne ka Najeriya ba secular country ce ba addini kowa yazo ya tallata hajarsa kuma kowa yana da albarka yana da damar ya faɗa abin da yake so saboda haka sai kowa a sashi shuru mabarnaci ta barna mai tallanta aji ya tallanta aji kuma a ce kar ai magana in an yi magana a ce to ai kai baka son zaman lafiya saboda kowa yana da yancin albarkacin fadar bakin sa to sai mallai ya ce wala yasau nasukutu anhu baya halatta ai shuru ai taiwa mutane bayani cewa hanya kaza bata ce hanya kaza bata ce abu kaza bid'a ne abu kaza haramun ne abu kaza ba daidai bane abu kaza kuskure ne ga daidai ga ainin tauhidi ga aqida kyakkyawa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ga fahimtar sahabbai magabata na kwarai ai taiwa mutane bayani li'annana idza sakatna anhu domin in muka yi mabarnaci shiru yaghtarran bihin nas to mutane fa za su rubu da shi kamar yadda na ga mana kazo la'alla ya wafi kudi ya fi ka kai mai gaskiyar kudi yana iya siyan airtime a gidajen radio ya fito ya ta hayaniya kila yana da wasu wa'anda suke yan social media da suke ta tallata suke ta yada wannan barnar tasa yana da su wanda a hankali yana farautar mutane ya kamo wannan ya kamo nan ana ta wa'anda ba sa kusantar zuwa gurin karatu yana ta farautar su yana dauki da aka dole a dinga yi mutane bayani bayan da za a ce ga wani mutum ya zo ya zagi sahabbai ya zagi ainihin wato ainihin magabata na kwarai ya kushe malaman musulunci ya dauki tafsiri iri kaza ya katakata da shi ya ce mai shi ba daidai yake tafiya ba ya dauki tafsiri kaza gobe jibi kaji ya jirawa wani sahabi gata kaji ya jirawa wani cikin manyan malaman da ake takama da su a musulunci kaji ana ta tsatsi abin nan kuma a ce ai shiru la siyama idza kana sahiba fasahatin musamman idan shi wannan mai ta'adin ko mai barnan ma'abucin fasaha mutum ne mai baki ko wanda za a ganshi ba gaskiya bace a bakinsa ba daidai yake tafiya akai ba ma yana da fasaha wa lisanin gashi yana da harshe wa qalamin in marubuci ne kuma gashi da iya rubutu a jarida ko abin nan yaje wani article akwai jin hankali rubutun sa ana yawan bibiyar makaranta in jaridu ne suna yawan bin article ɗinsa saboda marubuci ne yana faɗan maganganu ta hanyar rubutu wa thaqafatin da wayewa, inda yana da wata wayewa ta zamani da ita yake amfani yake rudan mutane ana ta taruwa a gaban sa. Fa innan nasu yaqtaruna bihi, to akan shiru mutum da yana da gurbatacciyar aqida da gurbatacciyar manufa, akai masa shiru to sai ta fesa ta cikin al'umma, da haka mutane za su ta ruduwa ne da shi. Wa yaquluna hadha muahhalu, sai ai wannan ya ai malami kai kajin da yake bayani kuwa malami ne, saboda su mutane malamai su suka san malami dan uwan su, ba to kai da kake kawai wagayin mu kawai kai zaka dinga yiwa mutane hukunci kace an dai babban malami ne kai ka san me ake nufi da babban malami, wala ma'auni kai amfani da shi wajen gane wane babban malami ne shi kuma wane karamin malami ne, saboda wane ya fi iya surutu shi yasa kake ganin sa matsayin babban malami, ko san dai da kila yana shiga gidan talabijin ko yana shiga gidan radio, shi kuma wanda yake zaune a zauren sa an gaya maka shi ko ba mai ilimi bane, saboda kai a fahimtar ka wanda ya kai ya shiga gidan radio ko ya shiga gidan talabijin wannan shi ko mai ilimi, da haka su ka bar wannan harkar ba harkar ka bace, kamar likitoci ne su suka san kwararren likita, injiniyoyi su suka san wane ne injiniya na gaskiya wane ne kuma injin miya, so ba kai bane zaka zo ka dinga ta aiwa kai wani ai kwararren injiniya ne, to kai harkar injiniya kai, to ya zaka jira wa malamai cikin harkar su kuma harkar dinga ganin wani malami ne wannan ba malami bane, to amma daga ciki shine idan aka kyale waɗanda ba su cancanta ba su suke fada su suke ta fitowa suna ta bayani, to dukkan abinda sai su zamanto su suke wakiltar addini, tunda waɗanda suka iya suka kware suke tafiya akan daidai sun yi shiru, shi yasa yin shiru a lokaci musamman irin wannan lokaci da muke ciki da hayaniya ta yawa, hargitsi ya yawa, san zuciya ya yawa, neman duniya da neman daukaka da neman asali ya yawa a cikin al'umma, kowa da rigar addini sai ya shiga ya ce wace addini ta adi, tunda shi bukatar sa tana biya, to a daidai irin wannan lokacin ne dole malamai su zare alƙaluman su, su ta rubuce-rubuce su hau kan mumbarun su na juma'a, su ce wa mutane bayani, su bude majalisai makaranta wato a masallaci suna ta karantar da mutane ana fahimtar da su kyakkyawan addini bisa fahimta ta magabata na kwarai, da haka yi wa yaquluna hadha muahhal, mutane su rudu ka dinga jin suna cewa ai wannan ai malami ne, hadha min al-mufakkirin, wannan yana daga cikin masu fikira, ai wannan malamin akwai tunani akwai fikira akwai hangen nesa, hangen nesan da zai kai ka wutar jahannama ba hangen nesa bane, kama huwa al-hasil al-an, kaman yanda ya tabbata yake faruwa a yau, fal mas'alatu khatiratun jidda, malan ce mas'alan nan tana da hadari kwarai da gaske, wa hadha fihi wujubur radd ala al-mukhalif, dan haka wannan wajibi ne a cikin irin wannan lokaci da muke ciki mayar da martani da raddi ala al-mukhalif ga duk wanda ya saba wa shari'ar musulunci, duk wanda ya saba wa al-qur'ani ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai, to wajibi ne a mayar masa da raddi, aksu ma yaquluhu ulaika, sabani ko akasin yanda waɗancan suke faɗa cewa a daina raddi kawai a kyala kowa kawai ya ci karatun sa kawai, yaquluna suna cewa uturukur rududa, ba daidai bane ku zo ku ce wa junan ku raddi, kai ka faɗa shi ma ya fito gobe ya sake ma raddi, da ku daina rudud ku daina raddi, wada'un nasa, ku kyala mutane kawai, kullun lahu ra'ayuhu, kowa yana da ra'ayinsa, watiramuhu yana kuma yana da abin da ya kamata a girmama shi da shi, wa hurriyatur ra'ayi, kuma akwai yancin ra'ayi, wa hurriyatul kalima, akwai yancin fadar albarkacin baki, bi hadha tahlikul umma, to da irin wannan tunanin al'umma za ta halaka, in aka waye gari aka ce a daina raddi, wani ya fito ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kar a mar kar a bayar raddi, in an yi raddi a ce an kowa yana da ra'ayin shi, ra'ayin shi ya fito ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ai masa shi, wata irin al'umma ake so a zama, a fito a zagi na hannun daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ai shiru a ce wai ra'ayinsa kenan kowa yana da ra'ayi, manya-manyan malamai da suka yi wa addini hidima suka yi rubuce-rubuce, malaman tafsiri, malaman hadisi, malaman fiqh, duka sanan kawai wani ya zo kawai dan cakurkuri da shi kawai ya zo aibata su ya condemning din su ya share su kuma shikenan ai shiru, to malai yake cewa wajibi ne ai raddi, maganar a kyale mutane kowa da ra'ayinsa, kowa yana da yancin ra'ayi, kowa yana da ainihin wato a kyale shi ya faɗi albarkar bakinsa, malai ce bi hadha tahlikul umma, tahlikul umma, wannan shine abin da zai halakar da al'umma, as-salaf ma sakatu ala amsali haula, ka karanta tarihin magabata ba su ja baki sun yi kurum sun yi shiru akan irin waɗannan mutanen mabarkata ba su yi shiru ba, bal fadahuhum, sun dinga kunyatar da su, wa raddu alaihim, sun dinga yi musu raddi, li'ilmihim sabili su magabata sun san bi khatarihim ala al-umma hadarin irin wayannan mutanen a cikin al'umma to tunda suna da hadari maganar ai taya mutane bayani wanda Allah ya shirye shi sai ya karbi shiriya wani yana tabin wannan hayaniyar yana tabin wannan hayaniyar tsammanin sa daidai ce saboda bai ji wani wasu sautukan ba sai wannan sautin kawai yake ji ba a gamsar da shi da hujjoji da dalilai da ke nuna cewa wancan sautin da yake ji hayaniya ce ba gaskiya bane to kaga sai ya zamanto ma akwai amana akan malamai suka ci akyala al'umma su halaka wani sun ya sun fada hannun wani lalatacce yana so ya gurbata su ya lalata su ya kai su ta jahannama kuma ai musu shiru ai shiru to wannan ba daidai bane to shi yasa sai malai yake cewa su magabatan karanta tarihi zaga ba sa shiru akan irin waɗannan abubuwa suna kokarin kunyatar da duk wanda ya dauko tallan bata yake so ya sayar wa mutane to sai sun kunyata shi wa raddu alaihim kuma za su dinga masa rudud su dinga maimar da martani to da yace kaza ai kaza 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 sai a dinga warware wa mutane in ya so ya kulle mutane sai a warware mutane a kwance su a kafe su li'ilmihim bi khatarihim ala al-umma saboda su magabata sun san hadarin irin waɗannan mutanen a cikin al'umma wa nahnu la yasuna an naskuta an sharrihim da haka mu ba baya halatta gare mu min shuru gabarin bayani akan sharrin irin waɗannan mutane balla budda min bayani ma anzala Allah babu makawa sai an samu malaman da za su dinga yin bayanin abinda Allah ya saukar wani yana bayanin abinda ya saukar ko ya fito da shi daga aljihunsa ko daga ra'ayinsa ai shiru bayan kuma ga abinda Allah ya saukar a dole a dinga yi wa mutane bayani cewa wani ra'ayinsa ya fada wani abinda ya fada san zuciyarsa ne ga abinda Allah ta'ala ya saukar ta harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne a yi wa mutane bayani wa illa in ko malamai ba su yi haka ba fa innana nakunu katimina malai ce wallahi zamu zama mahaita ba zamu zamanto katimina masu boye sakon Allah to kuma kun san alqur'ani yayi bayani game da hadarin boye sakon Allah min alladhina qala Allahu fihim zamu fada cikin wayanda Allah ta'ala ya fada akan su yace innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات للي وأننا سكي ساكيا وسكي قوي أبند مكسوكر من البينات نهجوجي بيننه والهدى دشريا من بعد ما بيناه للناس باية مرق أمن يوم تعني بياني في الكتاب أتكين للتابي للتفضل مكسوكر دم من يبيان غا ديدي غا رشن ديدي غا شريا غا فتا ga gaskiya ga ƙarya duk mun yi wa mutane wannan bayanin a cikin littafi sannan kuma a samu malamai su dinga boye wannan gaskiyar da hujjojin da Allah ta'ala ya bayyana a cikin littafi Allah ta'ala ya ce ulaika masu irin wannan ɗabi'ar ta su fito da gaskiya su yi wa mutane bayanin abinda Allah ya saukar waɗannan su ne yal'anuhumullahu waɗanda Allah ya tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna masu la'anta suka la'ance su a wani gurin yace mala'iku da mutane gaba daya kaman yanda kaga malami in ya zama rabbani mutumin arziki mutumin kirki wanda ya tsayu akan gaskiya yana isar da gaskiya yana kuma fitowa yayin mutane bayani na gaskiya to wannan ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakifi da suke cikin ruwa suna neman maggafara hatsuntsaye da suke shawagi a sama suna neman maggafara to haka in malami ya lalace ki fadin gaskiya to shi kuma zai shiga tsinuwar Allah da ta mala'iku da dukkan halittar Allah ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun dan kawai dan abin da zaka samu ko kawai saboda wani mukami ko saboda wata manufa ta duniya shike dan ka shiga cikin tsinuwar Allah ya laka da tsinuwar Allah da haka waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya tsine musu albarka masu tsinuwa kuma suka tsine musu albarka suratul baqara aya ta 159 fala yaqtasiru al'amru 'ala al-mubtadi' bal yatanawalu al'amru man sakata 'anhu fala yaqtasiru al'amru al'amrun ba zai takaita ba 'ala al-mubtadi' ga wanda yake kirkiri bid'a a bal yatanawalu al'amru al'amrun zai shafi man sakata 'anhu wanda ya gani yayi shiru wanda yake kirkiri bid'a shi ma ya shiga ciki wanda yake kawo barna cikin mutane ya shiga ciki haka wanda ya san barna ce yana da ikon ya magana ya shiru shi ma ya shiga ciki da haka wanda ya ga ana barna ya shiru shi ma fa innahu yatanawalu hudham wal iqab domin wannan zargin shi ma ya shafe shi wal iqab da kuma ukubar da za a yi wa wancan itam shi ma za a yi masa لأن الواجب البيان ومن أبن ديك واجب شما يوم متاني بيان شريا كما با أهلنك تكبتنا أهلن الله أما ديكي أمتنينك نواندك سن أبن دي الله يسوكر كي ومتاني بيان متاني سكرقا وكس سكرقا وانوكم ولا أبن يوان ديكي ينا وجب الله ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء شريا با أهلنك تكبتنك نواجب شريا تنا أهلن الله الله شيكي شريا دي واندي قدامه amma kai kar a samu gazawa daga gare ka nayi wa mutane bayanin ga gaskiya in kai wannan ka fita a karba ku ka a karba wannan kuma wata mas'ala ce mai zaman kanta la'an alwajiba abinda yake wajibi albayan ai wa mutane bayani wat tawdihu linnas da ainihin wato a fito da al'amura fili ga mutane wa hadhihi wazifatur rududul ilmiya wannan ko shine irin aikin da raddi irin na ilimi yake yi al mutawaffiratul an wanda akwai shi da yawa a yau fi maktabatil muslimina a cikin libraries wato maktaba wato gurin adana littafai na musulmi in ka shiga za ka ga wane yayi raddi akan mas'ala kaza wane yayi raddi ya rubuta littafi raddi akan kaza wane yayi kaza kamar yanda kuma wani ba rubutu yake ba a wasu mas'alolin wani yazo ya kitsa ba daidai ba shi kuma sai yazo ya raddi ya warware wannan ba daidai din ya kuma yi bayanin daidai da haka wannan mas'ala ta wato aiki na yin rudud wato yin raddi irin na ilimi ba raddi na hauka ba ba raddi da mutum zai zo ya ta zage-zage ba ko ya ta gori ko ya ce mu wani ba dan gari bane ko ba dan kasa bane ko kaza kaza ko mu muka yi masa a'a raddi irin na ilimi da ba cin zarafi ba cin mutunci abinda wani ya faɗa akan kaza kuskure ne ga daidai inda take abinda wani ya faɗa san zuciya ne ba aya ba hadisi ga abinda yanda al'amura suke wannan rududul ilmiya din ka duba cikin maktaba wato cikin libraries da muke da su za ka ga akwai su a cike na malamai da suka yi a da da kuma yanzu kulluha dukkan waɗannan raddukan da kaga an dinga yin rudud din tadhubbu an siratil mustaqim duk gaba ɗayan su suna kare suna wato tadhubbu suna bada kariya ne akan wannan tafarkin na Allah wanda yake miƙaƙe domin wasu duk sun zo sun jojjogana sun jonu da wannan babban tafarkin na Allah to dole sai an samu wasu wanda za su samu gatarin aya da hadisi su dinga sare duk wanda yazo ya jingina tafarkin sa zuwa ga tafarkin Allah dan a gane tafarkin wane ne wannan ba tafarkin Allah bane na fata an fahimta wato hadhiru min haula kuma su dinga tsawatarwa game da irin waɗannan mutane fala yurawiju hadhihi alfikra dan kar a dinga yada irin wannan tunanin fikirata hurriyatir ra'ayi wato tunani na cewa wato hurriyatir ra'ayi wato yancin ra'ayi duk da shi ake hana in kai magana za a ce yancin ra'ayi to da wannan kuma in akai shiru za a dinga ci gaba da yada wannan fikirata fikiratu hurriyatir ra'ayi yancin ra'ayi wa hurriyatil kalima yancin albarkacin fadar baki wa hatiramil akhar da mutunta ra'ayin wani illa mudallilun babu wanda zai yadda da irin wannan sai batacce katimul lil haqq wanda yake koyi gaskiya duk wanda ya gamsu cewa wa'annan maganganun a kyala kowa ya faɗi ra'ayin sa a kyala kowa ya tallan hajar sa a daina yawo juna raddi a yi shiru to duk wanda ya dauka wannan fikirar fikira ce mai kyau ba wanda zai dauki wannan fikirar sai wanda yake batacce mai kuma kusan a koyi gaskiya tunda Allah ta'ala ya halicci duniya Allah ya aiko annabawa haka ake ta rigima da gwagwagwa tsakanin gaskiya da ƙarya duk annabin da Allah ya aiko aikin sa kenan abinda mutane suka rayu akan shekara ɗaruruwa ko shekara ainihin wato shekaru da yawa iyaye da kakanni ba daidai bane annabin yana kokarin ya gaya wa mutane ga abin da yake daidai a wannan shine wazifar kowane malami kuma a kowane gari a kowace ƙasa a kowane guri ya fito da gaskiya ya kuma nuna kishiyarta liyahalika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda zai rayu wanda zai bushiriya ya bushiriya yana sani wanda zai bace bace yana sani nahnu qasadna alhaqa ma qasadna an nuharrija an-nasa malai ce mu in kaji muna yin raddi to qasadna alhaqa gaskiya muke nufi ba wai personal din mutu ba wai personality din wani muke kokarin batawa ba a'a gaskiya muke nufi duk kuma wanda yazo ya baza babbar riga ya danne gaskiyar to ba za mu ji nauyi ba wajen mu tankade shi mu kuma yaye babbar rigar a ganshi tsirara mu ce gaskiya ya danne ina fata an gane ma qasadna ba abinda muke nufi ko ma qasadna an nuharrija an-nas ba manufar mu shine wato an nuharrija an-nas wato mu fusata mutane ba ba manufar mu bane mu bata mutane domin at-tahrij zai iya daukan haraj zai kuma iya daukan ainin wato daga tajrih ma qasadna an nujarriha annas ba so muke mu bata mutane ba aw na takallama fil nas ko mu dinga magana muna sukar mutane ba shine manufar mu al qasdu manufar mu huwa bayanil haq shine bayanin gaskiya koda wajen kokarin bayanin gaskiyar kaji an dirawo wani ko ana bayani game da wasu aqido ba manufar shine wannan gaskiyar ake so a fito da ita sai dai ba za ta fito ba sai an ture wannan wanda ya tare ta dan a nuna mutane ga inda gaskiyar take shine kawai manufar ba manufar a zagi wani ko a ci mutuncin wani ko a ci zarafin wani ko a yi batanci ga wani ba manufar shine gaskiya a yi wa mutane bayani na gaskiya shine kawai manufar ko da an ci tuntube kaji garin yin wannan bayanin an bada misalin wani ko an bada misalin wata aqida ko an bada ba ana so bane a bata wani ko a muzanta wani a kokari ake a bayyana gaskiya wa hadhihi amanatu ita ko bayanin gaskiya amana ce ba wani alkunya da za a yi wa kowa akan bayanin gaskiya ita gaskiyar nan amana ce hammala Allahu ulama kuma Allah ta'ala ya zabi malamai ya dora musu yaushe zaka lalace Allah ya dora maka irin wannan amana saboda wani mahaluki kaji fadin wannan gaskiyar kaji bayyana wannan gaskiyar kaje Allah ta'ala ya tume ka me zaka samu me za su baka da haka wannan amana ce hammala Allah Allah ta'ala ya dora ta ga al-ulama a zage su a hana su a bata su wannan ba zai sa su ki fadin gaskiya ba dole su fito su fada in ba haka ba za su fada karkashin waccan ayar innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun kai ko me za a baka da zaka yadda ka shiga cikin tsinuwar Allah da haka dole malamai su fito su yi wa mutane bayani na gaskiya fadi gaskiya duk inda take a yi bayanin ta hanyar da mutane za su fahimce ta gurgurdan hali mutane sun dauka shikenan alhamdulillah fa ni'im mahi in mutane ba su dauka ba su alal aqalli malamai sun sauke da su nauyi fala yajuzu sukutu amma yin shiru ana barna yin shiru ana yada barna wannan kuma baya halatta an amsali haula'i akan misalin irin wayannan mutane wadanda ainihin wato suke kawo barna cikin mutane lakin ma al asar sai dai abin takeici law ya'ti alimun da wani malami zai zo ya ruddu kaji yana wayar raddi yana mai da martani ala amsali haula'i akan misalan irin wadancan gurbatattun malaman qalu sai kaji mutane suna cewa haza mutasarri'un wannan ai mai tsallan madake ne shine haza mutasarri'un wannan mai tsallan madake ne bai gama sanin abu kawai sai ya fada ciki ya ta bayani ila gairi zalika izuwa wani haka minal wasawis na waswasi da ake jefa wa mutane فهذا لا يخذل اهل العلم wannan kada ya tabadda malamai ma abota ilimi su ga cewa to tunda in sun fito ba suna bayani mutane ba sa goyen bayan su ko ana ganin ba su daidai ba in dai Allah ya yarda kun yi daidai shikenan ku malamai kun sauke naku wajibi dan ba a ce ku gamsar da mutane ba a ce sai kowa ya yarda da ku ba a ce akai ku kokari Allah ya yarda da ku wajibin da ya dora muku ku sauke shikenan kawai wanda yake baka Allah ne ba wani mahaluki bane yake baka abincinka abin shanka zaman lafiyarka da duk abin da ya shafi rayuwarka Allah ta'ala ne yake ballantana wani yake cewa to tunda baka yanda yake so ba ya daina baka zakka ko ya daina saka a cikin kaza ko ya daina baka kaza ko ya daina baka bai kamata kake Allah ba saboda to da zaka ci saboda rigar da zaka saka kake Allah kake gaskiya ba daidai bane fa hada la yukhazzilu ahli alilm wannan kai ya kunyata malamai kar ya tozarta malamai ma abota ilimi dan sun fada an kushe su ko an ce ba su daidai ba an yubayyinu lin nas si dinga yiwa mutane bayani sharra du'ati dhalala wato sharrin masu kiran mutane zuwa bata wajibi ne malamai su dage su cin kira suna yiwa mutane bayanin masu kiran mutane suna nan sun dage sai sun lalata al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun rage wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan mabiya kokari suke su fusga daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin inda kun shedan ne shedan yayin ko su to wajibi ne malamai su kuma su yi wannan bayani Allah ya sa mu dace la yukhazziluhum wannan kada ya sa su yi kasa a guyuwa su cigaba da yi qala al-mu'allif rahimahullah imam al-barbahari rahimahullah yace wa alam kasani rahimakallah Allah madaukakin sarki ya maka rahama mai sauraron karatu annahu la yatimmu islamu abdin lalle musulincin bawa ba zai taba cika ba hatta ya kuna muttabi'an sai ya zama mai biyayya zan tsalla muttabi'an la mubtadi'an ya zama mai bi ne ba mai kirkira ba musaddiqan ya zama mai gaskatawa ba mai kokonto ko kongaba kombaya ba musalliman ya zama mai mika wuya da sallama wa alqur'ani da sunna faman za'aba duk wanda ya riya annahu cewa kad baqiya shay'un akwai wani abu da yayi saura ya ragu min amril islam daga al'amarin musulunci lam yakfinahu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu kisar mana da shi ba faqad kadzaba hum to hakika ya tara sahabbai ya zage su ya karyata su duk wanda yazo yace ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk sakon da suka ji daga manzon Allah suka isar ba akwai abin da suka boye basu fada wa mutane ba to wannan gaba daya ya karyata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafa bi hadha furqatan wa ta'anan alayhi kuma wannan ya isa ya nuna maka furqatan rarrabuwa ga sahabbai wa ta'anan alayhim da kuma suka da zagi gare su fa huwa mubtadi'un dhallun mudhill duk wanda kaje yana riya irin wannan cewa ai ba komai sahabban suka yi wa mutane bayani ba yanzu sai shi yanzu shekara 1442 yanzu ya gano cewa akwai abu kaza addini ne sahabbai har suka kare gaba ɗayan su da manyan su da matsakaicin su da kananan su duk basu yi wannan bayanin ba sai shi yanzu ya gano ko malamin sa ya gano to fa huwa mubtadi'un wannan dan bid'a ne dhallun fatacce ne mudhillun kuma mai kokarin fatar da mutane muhdithun fil islam mai kokarin kirkirar wani abu ya shigar da shi cikin musulunci ma laysa minhu abinda baya cikin musulunci ash-sharh sheikh fawzan al-fawzan rahimahullah yace hadha tatimmatun lil kalam as-sabiq wannan kaman ciko ne ko karashe ne na zancen da ya gabata fa qawluhu fadin imam al-barbahari da yace la yatimmu islamu abdin musuluncin bawa ba zai cika ba hatta yakuna muttabi'an har sai ya zama mai biyayya musaddiqan mai gaskatawa musalliman mai mika wuya ay muttabi'an la mubtadi'an mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba mai kirkirar bid'a musaddiqan mai gaskatawa ne la shakkan aw mutaraddidan ba mai kokonto ko mai kai kawo ba musalliman mai mika wuya ya ani musalliman lil kitabi was sunna mai saranda ya mika wuyansa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah su yi masa hukunci li'anna hadhihi al-umura domin waɗannan al'amura mahallu taslimin sune gurin sallamawa in aka ce littafin Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne gurin sallamawa ba za a saurari kowa ba ba wanda aka cire wa hula a nan ko dai ya risina wa alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sunnar manzon Allah da alqur'ani su buta kansa su wuce wa laysa mahalla jidali babu gire ba guri bane na ja'in jada jayayya nusallimu lillah musallama wa Allah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam musallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa la nujadilu fi hadha al-amr kar mu zo muna ja'in ja cikin wannan al'amari na addinin musulunci aw nudli bi ra'ayina ko mu dinga kokarin kusanto da ra'ayoyin mu kama ya kuluna kaman yanda suke fada mu a kalamin la tare da zancen Allah wa kalami rasulihi da kuma zancen manzo sallallahu alaihi wasallam qawluhu faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amri al-islam lam yakfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum sai yace ay man za'ama wanda yake riya ko wanda ya riya cewa annas sahabata cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qassaru sun takaita fi bayanil haqqi wajen bayanin gaskiya wannan suka ce da cin mutuncin sahabbai kuma kai tsaye cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalli sahabbai da kima su da martaba su da yanda cikin alqur'ani cike yake da yaban su da nagartar su da kirkin su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗi su waye sahabban nan amma ka dinga raya cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaza sun takaita wajen yin bayanin gaskiya wa tawdihihi da fito da gaskiya fili wa hamlihi sun takaita wajen dauko gaskiyar linnasi su kawo mutane anin rasul sallallahu alaihi wasallam daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaz'umu kuma ka samu mutun yana riya cewa anna lahu majalan wa yaz'umu anna lahu majalan an yatakallama kuma ya riya cewa shi ma lahu majalan yana da wani fage an yatakallama da shi ma zai iya tsoma baki aw yudifa shay'an ko kuma ya raba wani abu ga wannan addinin saboda sahabbai ba duka suka yi wa mutane bayani ka iya jin wata rana wani yana cewa sahabbai ba komai suka faɗa ba sun boye da haka cikin abin da suka boye din ne shi yanzu ya garo akwai abu kaza sun boye kuma mutane kaman an cire hankali an cire tunani ta tare da su sun shu suna sauraron wannan mutum kuma suna ganin cewa yi haka kuna rayuwa da mutum a shekara ta 2020 yana maka bayanin cewa sahabban da suka rayu sama da shekara 2000 wai sun boye wani abu ta ina ya wani source ya gano sun boye har kuma shi wannan abin da ya fito da shi ya zama shine abin da suka boye din ya zai gamsar da al'umman musulmi abin da shekara da shekaru addinin nan ake ta yin sa duk ba a gano sahabbai sun boye wani abu sai yanzu shi ya gano kuma da ya gano din kuma ya fito da shi kuma mutane su yadda an boye din kuma su yadda wannan wani abin da ya fito da shi yake gaya mutane shine abin da aka boye din amma akwai ka'idar man yahdihillahu fala mudillala wanda duk Allah ya shirye da shi ba mai batar da shi wa man yudlil wanda Allah ta'ala ya batar da shi kuwa fala hadiyala babu mai shirye da shi Allah ka shirye da mu fa hadha yuridu sharr bin nas duk wanda kaji yana irin wayannan maganganun to sharri yake nufi da mutane li'anna sahabata radiyallahu anhum domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma taraku mimma sami'u minar rasul sallallahu alaihi wasallam aw ra'awhu shay'an basu bar wani abu ba da suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu bar wani abu ba da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi illa ballaguhu lil umma face sai da suka isar da wannan abin ga al'umma bi amanatin kuma da amana babu wani abu da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka boye shi ba wani abu da suka ga annabi yayin shi da sunan addini kuma basu isarwa al'umma manzon Allah shi ba babu shi wa bayyanuhu lil umma babu wani abu da suka kasa yi wa al'umma bayanin walidhalika yuqaddamu tafsirus sahaba dan haka ne ma ake gabatar da fassarar alqur'ani na sahabbai ala tafsiri gairihim akan fassarar alqur'anin wani wanda ba su ba me yasa li annahum talamizur rasul sallallahu alaihi wasallam domin su ne daliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sami'u minhu sallallahu alaihi wasallam alqur'ana su suka ji alqur'ani daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya haddace alqur'ani cikin sahabbai wa'annan hafizan alqur'anin alarmumin duk sun ji shi ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sami'u minhu alahaditha duk hadisin da kaji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji shi wa sami'u minhu bayan alqur'an kuma sun ji bayanin me alqur'ani ya kunsa daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'u amalahu sallallahu alaihi wasallam sun ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin gida matansa sun ruwaito na waje sahabbansa da suke rayuwa sun ruwaito fa naqalu zalika kuma suka ruwaito mana wannan aiki na annabi da maganganun sa bi amanatin da amana fa hum lam yatruku shay'an dan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam basu rage komai ba duk abin da suka ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shafi addini sun isarwa al'umma faman za'ama dan haka a yau ko a jiya ko a gobe duk wanda ya riya annahum cewa su sahabban nan kassaru sun takaita wa taraku shay'an sun rage wani abu lam yuballighuhu suka basu isar da shi ba fa innahu kazzabun mubtar wannan makaryaci ne mubtarin kuma mai kage ne mai kirkirar ƙarya ne dallun kuma patacce ne mudillun mai patar da mutane yushakkiku an-nasa fi dinillah yana kokarin ya jefa wa mutane kokonto ne game da addinin Allah domin ba aka datse ga da sahabbai fito addinin ka wallahi tangal-tangal yake domin ba wanda a cikin mu yau yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam babu da aka ana yanke wannan gadar ta sahabbai to an yanke ma addini wani kato kawai zaka dinga bi from nowhere amma aka yanke sahabban nan to an yanke salsalar da zaka samu tarihin addini an yanke ta da aka kawo wanda yake so ya jefa mutane kokonto kana sallar ka daidai kana azumin ka daidai karatun qur'anin ka daidai wani yazo ya ce qur'anin ma bai cika ba sahabbai sun rage wasu sunurin yanzu duk yaran ku da kuke kai islamiya a haddatar da su hizbi 60 a ce wai bai cika ba to in bai cika ba akwai wasu da aka ciccire me aka cire dame aka cire kenan alqur'ani da ake haddace a daina haddace shi ma an jefa shakku a kansa hadisan duk da kake ji na annabi sallallahu alaihi wasallam an ce duk wa'annan sahabban da suka rubuto su ba mutanen kirki bane to ba mutanen kirki bane sallar da kake yi su suka ga annabi yayi ya ga musu ga yanda ake suka ruwaito almajiran su suka ruwaita da gare su su ma suka karantar da almajiran su su ma suka karantar da nasu har addini yazo zuwa kanka yau to duk in ka ce wannan gadar da wannan channel din baka yadda da shi ba to sai dai in dan communist zaka raba sai dan gurguzu zaka raba baka yadda da kowane addini wannan mutun za ka ga yushakkikun nas kokari yake sawa mutane kokwanto fi dinillahi cikin addinin Allah wa fi hamalatihi ya sanya wa mutane kokwanto fi hamalatihi game da waɗanda suka dauko addinin suka yi da kwansa sune sahabbai min sahabati rasulillah daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yukhawwinu sahaba yana so ya nuna sahabbai maha'inta ne ba komai suke fada ba sai abin da yayi musu daidai ko yayi musu dadi shi suke fada amma akwai wasu abubuwan da suka ji daga annabi sun koyi a taƙaice so yake ya nuna sahabbai maha'inta ne kama hiya dariqatu ahlil bid'a kamar yanda wannan dama tafarki ne irin na yan bid'a yukhawwinuna sahaba suna jingina ha'inci zuwa ga sahabbai wayattahimunahum suna tuhumar sahabbai dan me yasa sahabi wane yake kaza me yasa bai yi kaza ba min ajal an yus kitu alwatida saboda suna so su sariyar da alwatida gada ko alwatida qali bainana tsakanin mu wa bainar rasulillah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsani da zamu kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai to in aka zubar da su a takaice yanzu so ake ayyo al'umma hasarar da bata taba yi ba shine a cire tsani da gadar da za ta kai su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yajibu al-hadar min haula dan haka wajibi ne a dinga yin mutane bayani wajibi ne mutane su guji irin waɗannan mutane wa anna alama qadar as-sahaba wajibi ne musammar tabar sahabbai wa makanatuhum da matsayin su radiyallahu anhum Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda insha Allah za mu tashi min aina jaa ala hadha al-quran saboda naga lokacin ya riga ya ja abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wannan hayaniya da wannan guguwa Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan addinin daidai Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kara waɗannan sahabbai daukaka da matsayi Allah ya ba su aljanna madaukakiya da mu da su baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك